إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 11 ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 328 cikin darangin darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكف سني دسونا ابن القيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله ونلتا في نزاد المعاد موسوعة لنتاريه منزع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لتا في نكومي دروانك دنجني لتفرك معي كي صلى الله عليه وسلم دا يدي قرانا دا الأمر الرأيوة سر الدين نساد وخلطو تنسى دمتاني malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya ainihin wato rubuta wannan littafi a halin tafiya inda yake kasar makka wajen aikin haji da mujawara nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi da alkhairi muna ci gaba da tattaunawa akan ababan da malam ke bijirowa da su na tarihin zuwan tawaga ta kabilu daban-daban da mutanen garuruwa mabambanta dan bayyana musuluncin su da kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam chaffa wato musamman a karshe-karshen al'amarin rayuwar su kin zamu tashi inda yake cewa faslun fi qudumi wafdi baliyin wannan fasli zai magana akan zuwan wata kabila da ake ce musu banu baliyin wanda ana karantawa a ce baliyin ana kuma yin shadda akan ya umbaliyun idan za a yi nasba sai a ce balawi balawiyun wasu kabilu ne cikin himyarawa daga cikin ragowan quba'a larabawan yaman malan ya ce wa qadima alayhi wafdu baliyin fi rabi'in al-awwal min sanati 9 a watan rabi'ul awwal shekara ta 9 bayan hijira tawagar wadannan bayin Allah suka zo fa anzalahum رويف ابن ثابت البلوي وان دي باس مسوكي وان دان اوانس ني مي سونا رويف ابن ثابت البلوي الانصاري عنده او جنسا wannan mutum sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ansarawa kuma yana da dangantaka asali da waɗannan mutane ya rayi har zuwa shekara ta 56 bayan hijira yayi wa Muawiya gwamna a Tarablus wa qadima bihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sun kwana a gidan shi sun huta sun yi wanka sun ci abinci da sauransu sai ya zo da su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace haula'i qaumi yace ya manzo Allah waɗannan mutane na ne fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marhaban bik wa bi qaumik nabi yace lale maraba da kai lale maraba da mutananka fa aslamu nan take suka musulunta wa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace alhamdulillahi alladhi hadakum lil islam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da ku zuwa ga musulunci fa kullu man mata ala ghairi al-islami fa huwa fil nar duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan dan wuta ne fa qala lahu abu dabib shaykhu al-wafd akwai wani jagora da ya taho da su sunan shi abu dabib sai ya ce da manzo Allah ya rasulullah inna inni rajulun li ragbatun fi diyafa a wata nuskan inna li ragabatan fi diyafa kuma abin da yake a cikin usul shine inni rajulun li ragabatun fi diyafa duka ma'anarsa daya ni mutum ne da nake da kwadayin dinga saukan baki ina ba su masauki da abinci ina musu hidima fa halli fi zalika ajrun ya manzo Allah a cikin haka akwai lada shin akwai ladan sauke bako ni ina san shi yana cikin dabi'ata qala na'am nabi yace kwarai kuwa wa kullu ma'rufin sana'atuhu ila ganiyyin aw faqirin wa huwa sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani aikin kirki da ka aikata wa wani mutum mawadaci ko talaka zaka samu ladan duk wani abin kirki da kai qala ya rasulullah ma waqtu ad-diyafa sai ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene muddal lokacin da zan dauka ina kula da bako qala annabi ya ce salasatu ayyam nabi ya ce kwanaki uku shine wajibi fama kana ba'da dhalika fa huwa sadaqatun idan ba ku wuce kwana uku da abin da zaka bashi to mustahabi ne sadaka ne sai in kana da wadata kuma kaga zaka iya wala yahillu lidhayfi an yuqima indahu fa indaka fa yukhrijaka kuma bai dace ba bai halatta ga bako ya zauna a gidanka kai da kwana uku har ya kuntata maka ya takura maka ba ya kamata da ran kwana uku ya sannai qala ya rasulullah ara'aita dallata min al-ghanami ajiduha fil falati min al-ardi to me zaka ce game da akuya yar batala ko tinkiya in ganta a cikin wato sahara a cikin ƙasa sahara cikin daji ya zan yi da ita qala hiya lak aw li akhik aw lil dhib shi ko dai ka kama in ba kama ba dan uwanka mutum bai zo ya kama ko kuma duk in kuke kamawa to ta zama rabon kirki ce qala sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fal ba'ir to raqumi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka walahu me ya gamin ka da shi da ka kyale raqumi hatta yaji da sahibihi har mai gidansa mamallakinsa ya zo ya ganshi shi yana iya surviving a cikin daji yana iya kare kansa daga cutarwar sauran dabbobi tsawon lokaci amma akuya ba ta iya wannan qala ruwayfu sai ruwayfu yake cewa thumma qamu faraja'u ila manzili sai suka miƙe daga nan suka dawo masaukinsa a gidana fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti manzili yahmilu tamra yace anjima kadan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da saboda tawali'un sa da ganin darajar baki da kanshi ya dauko wani tumbi na dabino fa qala yace ista'in bi hadha tamr ga gudumowa ta ta saukar baki da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wadannan baki bukatun su na da yawa watakila adadin su na da yawa kuma wannan bawan Allah ta yi ba baya cikin attajirai amma karamci ne da kusancin shi da su yasa ya sauke su to aka gane irin haka sai a taya shi masu kudi sai su taya mutum masu wadata jagorori sai gane kana da wata hidima da kake wa addini amma kai ma kana yin hand to mouth ne ko sai annabi ya dauko gudumawar shi ta abinci ya kawo ya ce ga wannan a ci gaba da ci da su wa kanu ya'kuluna minhu wa min ghairi kuma dama abincin su kenan ko dai dabino ko wani abin daban fa aqamu salasa suma kwana uku suka yi thumma da'u summa wadda'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka yi bankwana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa wa ajazahum annabi ya musu kyauta irin yadda ya saba ya ba su tukuici ya ba su abin tsaraba wa raja'u ila biladi sai suka koma zuwa garuruwansu malam yace faslun fi hadhihi alqissati min alfiqhi anna lidayfi haqqan ala man nazala bi wannan qissa tana nuna cewa baqo yana da wani abu na wajibi akan ka kai ne masaukinsa abinci da zaka bashi da wurin kwana da ban daki da ruwan wanka kai hatta kira da zaka zauna kai da shi a cikin wajibin abin da ake sa rai kai dan ka samu mishi da nutsuwa da al'uns ya ji kamar a gida yake na fata mun gane wannan ba daidai bane ai baqo a bar shi ya rasa inda zai shiga irin yadda muke tuna yanzu dan boko in gari ya waye kowa in faddu min haulihi sai ya rasa yadda zai in ka je bakunta gidan yan boko haka zaka ci na taɓa zuwa ta bakunta Abuja na shiga irin wannan damuwa Allah gari na wayewa kowa zai tafi baka sai dai a banka da TV da remote kawai shi kenan ba daɗi irin wannan to in dai da hali to sai a zauna a yi fira da kai a mutunta ka in ma ta kama a irin birane ɗin ne a fita da kai wani jeri zaka ɗan ji sauƙin bakunta da ƙunci ɗin ina fata mun gane wannan sannan kuma wannan rana ta farko to wajibi ce yace fal haqqul wajibu yawmun wa layla na wajibi to wuni daya da dare daya wa qad zakara nabi sallallahu alaihi wasallam al maratib al thalathata fil hadith al muttafaqi ala sihhati okay sai mun tsallake da yace wa huwa thalathu maratib haqqun wajibun wa tamamun mustahabbun da kuma cikon aikin ka na lada wanda yake mustahabbi wa sadaqatun min as sadaqat da kuma wanda yake gama garin sadaka ne shine bayan kwana uku kenan fal haqqul wajibu yawmun wa layla abin da yake na wajibi shine dare da wuni wa kad zakara nabi sallallahu alaihi wasallam maratib thalathata fil hadith al muttafaqi ala sihhatihi min hadith abi shurayh al khuzai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ba cikin bukhari da muslim bayani akan abin da yake na wajibi da sauran abin da yake mustahabi na bako Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abu Shuraih yake cewa ma'aiki mai tsira da aminci yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ja'izatahu, duk wanda ya imani da Allah tashin alkiyama to ya girmama bakonsa abin da yake na wajibi shine ja'izar sa kenan. Qalu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah, suka ce meye ja'izar sa? Qala yace yawmuhu wa laylatu, dare da wuni guda 24 hours wa dhiyafatu thalathatu ayyam, ita bakunta wadda dole ne ayi mutun hidima a kwana uku ne. Fama kana wara adhalika fa huwa sadaqa, idan ba ku wuce kwana uku duk abin da aka mashi ya zama sadaka, akwai lada amma ba dole bane. Wallahi hillu lahu an yathwiya indahu hatta yukhrijah, ko bi halasa ga bako shi kuma ya zauna. Yathwiya kuma kunta sawiyan, wato yayi kama wuri zauna, kai kai kuma ka shantake har a fara tana waye shi zaka wuce ne, ka ce to dai ina nan dai tukunna, bari mu gani zuwa wata mai zuwa har a fara gundura da kai bai dace. In ka san zaka yi ka sai ka nemi inda zaka kwana da kudinka, masauki na kudi ko kuma inda babu wanda zai nuna maka cewa baka kyauta ba. Kuma koda mutum mai wadata ne shi ba ko yana da gundura wani lokaci, eh, saboda akwai takura wasu musamman irin da ake yin gidaje a yanzu babu tanajin ma'ajiyar bakon gida ne duka a cikin gini daya, irin wanda ake cewa flat ko duplex. Kaga ba irin gidajen iyaye mu bane na da, ko kuma irin gidajen masu kuɗi wanda akwai guest house, inda duk gidajen mu na yan takahaye kowa bai danyi ne kawai dai duk a ciki suke. To irin wannan kaga ajnabi ba zai iya kwana a ciki, in ya kwana ɗaya biyu a takure cikin falo ba zai iya rayuwa a ciki, ga mata da yara suna kittawa. To da haka idan ba idan ko irin gidaje ne waɗanda suke da yalwar wuri da sauransu, kaga to da dan sauki kenan. Malam ya ce fihi jawazul tiqatil ghanam, ya nuna halin tsintsintar akuya. Wa anna shata idza lam ya'ti sahibuha, kuma ita akuya in ka tsinta idan mai ita bai zo ba, fahiya mulkul multaqiti, wannan da ya tsinta ta zama tashi. Wastadalla bi hadha ba'du ashabina ala anna shata wa nahwaha mimma yajuzu iltiqatuhu yukhayyaw almultaqitu baina aklihi fil hali, wasu malamai a cikin mazhabin Hanabila sun yi amfani da wannan nassoshin, suka ce to wannan yana nuna cewa duk abin da ya halasta a tsinci shi kamar ita akuya din ko makamancinta, to za a baiwa wanda ya tsinta zaɓi, ko dai a san da ya tsinta ya ci abin wa alaihi qimatu, amma ana bin shi bashin kuɗin wannan akuyar idan mai ita ya dawo. Wa baina bai'ihi, ko kuma ya je ya siyar, wa hibdi thamanihi, ya alkinta kuɗin, zaɓi na biyu kenan. Wa baina tarkihi wal infaqi alayhi min mali, ko kuma ya sata a cikin shingen shi ya ci gaba da kiwata ta. Wa hal yarji'u bihi ala wajhayni, shin a zai dawo da shi zai iya mai da ita? To nan fuska biyu, da annabi sallallahu alaihi wasallama ja'ala halahu illa an yadhhara sahibuha, nabi ya ce taka ce har sai in mai ita ya bayyana. Wa idha kanat lahu, to idan tashi ce kaga khuyyira baina hadhihi thalasa, duk kayanka kana da yancin kai wannan ka yanka nan take ka ci dabba ko ka je ka siyar ko ka ci gaba da kiwatawa, kaga hukunci ne bambanta da abin da yake naka bane. Fa idha bahara sahibuha wa dafa'a ilayhi aw qimataha, idan mai ita ya bayyana sai ya bashi kayan shi, in kuma ya riga ya siyar ko ya ci sai ya bashi kuɗin irin wannan dabba. Wa amma mutaqaddimu ashabi ahmada fa ala khilafi hadha, yace amma malaman mazhabin Imam Ahmad na da yace to waɗannan suna da fatawa sabanin wannan. Qala abul husayn, abul husayn shine ibnu abi ya'la dan gidan mala abu ya'la, shi suke cewa abul husayn a hanabila, yace la yatasarrafu fiha qabla al hawli riwayatan wahida, yace ba zai yi komai da akuyan nan ba sai ta shekara, ba zai ci ba, ba zai siyar ba sai ta shekara. Yace wannan ita ce riwaya daya, fatawa daya a mazhabin. Yace qala, to anan zaga yace qala wa in qulna, haka ne ko? To asalin yadda abin yake a nuskar ta shi malam Ibnu al-Qayyim ya rubuta wannan qalan sai ya bar space, kamar sunan malamin ya dan gudun mai a kwalwarsa, da nufin zai bincika ko in ya tana sai ya rubuta, kawai sai ko bai rubuta ba har ƙarshen al'amari. Sai su Shaibul Arnaud da suke tahqiqi, afwan su Bakar Abu Zaid da suke tahqiqin wancan nuska ta su, sai suka duku wajen bincike waye ya faɗi wannan magana cewa wa in kunna yu'khadu ma la yastaqillu bi nafsihi kal garam sai suka ga magana wani mutum ne mai suna Ibn Bakrus shine Ali Ibn Muhammad Ibn al-Mubarak al-Baghdadi wanda ya rasu a shekara ta 572 Bakrus ai kaga yake mishi Ibn al-Bakrus to shine ya faɗi wannan magana amma kaga a zahiri sai ta zama kamar magana Abul Husayn قال ابن بكروس وإن قلنا إذا مكتش يؤخذ ما لا يستقل بنفسه كالجرم زاء أوكي أبن دبزي إيا زمان كان سعداء جوا تو أنكت انتاك أوكا فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره تو منشي تو إن يأوكا بزي إيا سرفاش تهنين تي كو تهنين وانا أبن سير واقو كفتر وابا يتشي رواية واحدة وانا مغانا تي قرأت لأي أمزهم وقال ابن اكيل ابن اكيل وكذلك قال ابن اكيل شي ما ابن اكيل هكا يجي ابن اكيل نا ابن نا نا نفكهم حنابلة ونص احمد في روايه ابي طالب في الشاطي الامام احمد يا فدا قرارا a cikin magana da abu talibin ya hakaito daga gare shi game da akuya cewa yu arifuha sanatan sai ya ci giya ta shekara guda fa inna fa in ja asahibuha raddaha ilayhi idan ne ita yazo sai a mayan masa yace wa kadhalika qala ash-sharifan haka ash-sharifan suka ce malamai guda biyu da ake ce musu sharif sharif akwai ash-sharif abu ja'far al-abbas wanda ya shi ka ta 470 akwai ash-sharif abu al-qasim az-zabadi shi kuma 433 ya rasu wadannan hanafiyawa ne hanbaliyawa ne to ash-sharifan suka ce la yamliku shata qabla al-hawl riwayatan wahida ba zai mallaki wannan akuya ba sai ta shekara dindi mai ita bai zo ba wannan shine magana guda ɗaya a mazhab yace wa qala abubakar wato gulamul khallal kiya ila tafan zadul masir zadul musafir yace wa dallatul ghanami idza akhadha yu'arifu hasana batacce akuya idan mutum ya tsince ta zai cigiya ta shekara wa huwa alwajib shine abin da yake dole akan shi فإذا مدت السنة مدت السنة إذا شكرا تشكا ولم يعرف صاحبها بيسمي إتبا كانت له هذا متاش والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك يتي أمالي وتي مغانا تفرقو تافي زرفن بكه كما تافق سد مصلحة وان دي سنتا دمي دوكير يتي إذ كان يكون تعريفها سنة ملزما لتغريم مالها أضعاف قيمتها إرجع إن قلنا يرجع عليه نفقتها وتوتن لأكا تي كسير كوكا تي كوكا كي وتأمبا كزائي فيافي مشيدا تي دا حديث وما يدن مثالي أكا تي كأجي كتي دا تشيكرا كنا تي كنا لساتي وما يتا إدن يزو كلن دذي بيا حلايا كلن كيمر أقيا كلن تي دا تشيكرا yace wa in qulna yarji'u alaihim dinafaqatiha musamman idan muka ce to shi kuma mai akuyar idan yazo ya gani zai biya kudin ci da ita da akai wa in qulna la yarji'u ma ka ce ba zai biya ba istalzamal tagrimal multaqiti dalika kaga kenan to shi wanda ya tsinta ta zama mishi asara ke in an ce a biya mai akuya zai ji asara in an ce kar a biya mai tsuntuwa zai ji asara kaga yasiyar ya aje kudin in an zo kudin kawai za a bayar ko ya ci ana bin shi bashin kimar kudin cewa dubu kaza ne kudin ta an zo iya wannan za a bayar wannan yafi maslaha yace wayin kila ya da'uha wa la yantaqiha wasu kuma suka ce in kuma aka ce to kada ya tsinta ai ba dole bane kanat lidzibi to za ta zama raban kirkici kenan wa talifat kuma an yi asararta washari'u la ya'miru washari'u la ya'muru bi diya'il mal ita kuma shari'a bata umarni da tozantar da dukiya fa in kidan aka ce fa hadha alladhi rajahtumuhu wannan da kuka karkata zuwa gare shi ya kai ibn qayyim mukhalifun linususi ahmada wa aqwali ashabi ka saba mazhab imam ahmad ibn hanbal ka saba duk malam mazhab ka zo da sabani me yasa zaka yi haka walid dalili aidan kuma ya saba dalilan da su suka kawo amma mukhalafatu nusus aw mukhalafatu nusus ahmada fa mimma taqaddama hikayatuhu fi riwayat abi talib kaga dai ga sabawa nasoshin ahmad wanda muka ji kamar yadda abu talibin ya kawo wannan maganganu wa nasa aidan fi riwayatihi fi muttarin kuma amma dan hanbali yayi magana game da wanda ya shiga cikin kuncin yunwa a daji waje da shatan madhbuha wa shatan mayyita, mutum ya shiga cikin ittirari da aka ce an halasa mai cikin cin mushi, yana zuwa wani waje sai ga awaki guda biyu, ɗaya matacciya ɗaya kuma yankakkiya, aka ce to ya zai yi, sai Ahmad Hanbali ya ce ya akulu minal maita, sai ya ci mushin, domin dama ita ce Qur'ani ya halasa mai, wala ya akulu minal madhbuha, ba zai ci yankakkiya ba. Almaitatu uhillat, an halasta mushi mushe, wal madbuha laha sahibun kaddabaha, wannan da ya ga yankakkiya to alama ce akan wani ne mai dabbar ya yanka ya tafi wani sabga shi ya dawo. Yuridu an ya'rifaha wa yatluba sahibaha, tayi kuma mai tsintuwa ne yanka, yana so ya cige ta ya san me ita. Fa idha awjaba baqa al madbuhati ala haliha, don ya zama Ahmad dan Hanbali ya ce lalle wadda aka yanka ka batta yadda ka ganta. Fa ibqa'u shatil hayyati bi tariqil aula, to kenan wadda take rayuwa bata mutu ba a yanka ba, kaga ita mutuncinta da a ce kar kai tasarrufi akan ta. Wa amma mukhalafatu kalamil ashabi faqad taqaddama, abu na biyu da ka saba wa kai Ibn Qayyim shine ka saba wa maganar malaman madhabin Hanabila. Wa amma mukhalafatu dalil, kuma ka saba wa hujja. Fa fi hadith Abdullah ibn Amr, yana cikin hadisi Abdullahi ibn Amr dan as cewa ya Rasulullah kayfa tara fi dallatil ganam, ya kake gani game da wato akuya idan ta bata qala hiya laka aw li akhika aw li dhibi ihbis ala akhika dallatun, sai bude lafazin cewa ta kace ko ta dan uwanka ko ta kyarkeci ka killace ma ka alkinta wa dan uwanka dukiyarsa, wannan lafazin al-Imamu al-Bahawi a cikin Mushkilul Athar da Daru Qutni a cikin sunan dinsa da Baihaqi. Wa fi lafazin, a wannan lafazi kuma rudda ala akhika dallatun, kamar wa da dan uwanka da abin da ya ainihin wato batar ya bata, wannan shine lafazin al-Imamu Ibn Abd al-Barr a cikin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid. Kila ko yace wa hadha yamna'ul bay' wadh-dhabh, kaga wannan ya hana ka sayar ko ka ci. Kila sai a ce laysa fi nasi Ahmada aktharu min at-ta'rif, a cikin nasin Imam Ahmad babu abu wanda babu wani abu sama da cewa ai ci giya. Wa man yaqulu innahu mukhayyarun baina akliha wa bai'iha wa hibbiha, wanda yace kuma akwai zabi tsakanin ci da siyarwa da killacewa, la yaqulu bi suquti ta'rif, ai bai ce ka ai ci giya ai ba a hana ci giya ba, sai an yi dan ci giyan haka kuma ba a gani ba ko ba a gane tawaye ba, sai ai je ga waɗancan abubuwa. Bali yu'arifuha ma'a zalika, zai dinga ci giya din, yace wa kad arafa shiyataha wa alamataha, kuma hakika ma za a cigita wato alamata da kamanninta. Fa in zahara sahibu wa atahu alqimata, idan mai ita ya bayyana bayan an yanka ko an siyar, sai a bashi abin da yake kima kudin ta. Fa qulu ahmad yu'arifuha ammu min ta'rifiha wa hiya baqiya, cewa da ahmad yayi ai cigiyar ta ya wuce wai cigiya din tana nan, ko da an yanka za a cigiyar ta da buzunta da ko wani abu da ke wuyanta ko kalar kunnanta ko kalar jikinta. Au ta'rifuha wa hiya madmuna fi dhimmati, ko kuma a ce wato ai cigiyar ta halin tana nan a wurin ka, li maslahati sahibiha wa taqatiha, za a cigaba da cigiyar saboda maslaha ce ga dukkanin su. Wala siyama idan taqata fi safari, musamman wanda ya tsinta a halin tafiya. Fa inna fi ijabi ta'rifiha sanatan min al-haraj wal mashaqqati ma la ya'ti bihi ash-sha'ir ash-shari'u, a wata riwaya ma la yarda bihi ash-shari'u, idan aka ce mutum matafi ne ya tsinci akuya a ce kuma ya tafi da ita ya ci gaba da janta yana cigiya yana ta ja har shekara guda, kaga akwai mashaqqa, saboda haka yafi mai sauki ya yanka ta ya ƙara guziri ko ya siyar ya ƙara guziri kuma kamantansu. Yace wannan mashaqqa kuma shari'a bata kawo ta. Wa fi tarkiha min ta'ribiha lil iba'ati wal halaki ma yunafi amrihi bi akhdihi, abatta kuma ta wulakanta yake dauka, to wannan kuma ya sabawa abinda aka kawo na tambayar da aka bujuro, tambayar ba bujuro ta dan a kyale ba, inda dan kyalewa ne ba bukata a yi tambaya domin shine asali. Yace wa ikhbarahu annahu in lam ya'khudha, da kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa in baka dauka ba kana tadbi'i, da kirkeci da dauka, fayata'ayyanu wala budd, laka dole ne imma bai'uha wa hibbu samaniha, ko dai asiyar a killace kudin, wa imma akluha wa damanu qimatiha aw mithla, ko kuma a ci a biya idan bai ita yazo. Wa amma mukhalafatul ashabi falladhi ikhtara at-takhyira min akbar a'immatil ashab, cewa da aka yi mun sabawa wato malaman mazhabi, yace to wanda ya zabi wannan zabin a ci ko a siyar ko a ajiye, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabin Hanabila. Wa man yuqasu bi shuyukhil madhhab al-kibar al-ajilla, kuma wanda ake gwara shi da manyan malaman mazhabin, wa huwa Abu Muhammad al-Maqdis, Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Abu Muhammad al-Maqdisi mai littafin al-Mughni, qaddasa Allah ruhahu wa qad ahsana fi ikhtiyarihi at-takhyira kull al-ihsan, ya kyautata da ya zabi wannan karatun da ya zabi wancan da sauran malaman mazhabin suke ba. Wa ma mukhalafatu ad-dalil fa aina ad-dalil ash-shar'i fa aina fi ad-dalil ash-shar'i al-mal'u fi at-tasarrufi fi ash-shati al-multaqata fi al-mafazati wa fi as-safari bil bay' wal 'aqd, yace to in kuma dalili yake fada mun saba mushi mure mu ga dalilin da ya hana wato mutum ya tasarrufi game da akwai da ya tsinta a cikin tafiya ko a cikin almafaza a cikin jeji, aka ce ya siyar ko ya ci, ba mu ga dalilin ba. Wa ijabu tarifiha bil walittifaqi wal infaqi alaiha sana ma ruju'i bil infaq aw ma adami, ko kuma a ce an hana wato wajabcin yin cigiyarta da bata abinci tsawon shekara da tunanin cewa idan ne yake nuna maka da kuɗin abincinka aw ma adami, ko kuma bai dawo maka da shi ba. Haga ma la ya'ti bihi ta'ti bihi shari'atun fadlan an yaquma alaihi dalil, wannan babu wani abu da shari'a ta kawo balanta na a ce dalili. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallama ihbis ala akhika dallata sarihun fi anna al murada bihi alla yasta'thira biha dunu, abinda ake nufi da wannan hadisin, wannan gabar shine karka dauka da katsin ta ya zama naka, a ka killace mushi, killacewa ko dai ta hanyar ka siyar ka aje kuɗin, ko ka ci ana binka bashin kuɗin, ko kuma kaga za ka iya ka sashi a cikin garkenka. Yace wa yazilu haqqa, karka kawar da haƙƙinsa, fa idza kana bai'uha wa hibdu thamaniha khairan lahu min ta'rifiha sana, in ya zama siyarwa da aje dukiyar ya fiye muku alheri kai da shi fiye da cigiyar ta shekara, wal infaqi alaiha, yace wa tadrimi sahibiha, da kuma idan ne yake zuwa ce sai ya biya a da'afa qimatiha, ninkin darajarta, kana habsuha wa radduha alaihi huwa bitakhyir allazi yakunu lahu fihi alhaq, yace sai ya zama kenan wato rike ta da mayammaci da shi an ba da za'i manne ne zai fi muku. Wal hadithu yaqtadihi bi hawahu wa quwwati, hadisin ya hukunta kana da zabin kai abinda kaga ya dace, wa haba bahirun wa billahi tawfiq, yace wa minha anna al-ba'ira la yajidu al-tiqat, shi raqumi ba a tsinta shi, Allahumma illa an yakuna fuluwan saghiran, sai in dan jinjiri ne dan marakin raqumi, wanda la yamtani'u min adh-dhi'bi wa nahwihi, wanda ba zai iya kare kanshi daga kirkici ba, fa hukmuhu hukmu shati, to wannan hukunci tsaye da akuya bi tanbihin nafsi wa dilalati, haka lura da abinda nafsi yake nufi cewa kar a bar dabbar ta halaka. Malam yace faslun, ga wata gaba, fi qudumi wafdi dhi murra, game da bayani akan zuwan wafdu dhi murra, kabilar banu murra ibn auf ibn sa'ad, yace wa kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wafdu bani wafdu dhi murra 13 rajulan, mutum 13 cikin wannan kabila suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ra'asuhum al-harith ibn auf, shugaban su shine al-harith ibn auf, fa qalu ya rasulullah inna qaumuka wa ashiratuka, suka ce ya manzo Allah ai mu ɗan uwanka ne dangin ka ne, nahnu qaumu bani lu'ay ibn galib, mu jikokin lu'ay dan galib, kaka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shi auf din nan sunan shi auf ibn al-harith ibn auf ibn lu'ay ibn galib, kaga lu'ay ibn galib kuma yana cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma shi auf dan lu'ay sai ya bar Makka sai koma ya shiga kabilar Banu Ziban, wato kamar a ce ya je ciranin ko ya je wata harka sai zama ya kama shi a can, na fata mun gane, da haka sai ya hayayyafa ya yi zuriya amma yana da dangi a Makka, Allah sa mun gane, ko yanzu da zaka ji a wannan gari misali yanzu a nan zari sai ka ce ga gidan kanawa,
akwai ma anguwar Kanawa, akwai tudun Nufawa a Kaduna, akwai Nufa ne suka kafa shi malamin su, Nufa suka kafa shi ko? Ya za amma dai sun zama Hausawa yanzu, kuma su ba su zama ba to ‘ya’yansu sun zame musu Hausawa ko? To, Kadunawa, in akwai wani abu kamar haka, to wani sai ya koma can Mina ko Bidda yana neman aure sai ya ce, ai, dama shi ma ɗan nan ne. To irin haka ne suka ce, ai, mu danginka ne. Sai Annabi ya murmushi, fa tabassama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala lil harith, yace ma al harith, aina tarakta ahlak, yace iyalanka suna ina? Qala bi silahin wa ma walaha, na basu a wani gari ko anguwa ko kauye da ake ce mashi silah, sunan shi ɗaya da makami silahu, da abin da ke kewaye da ita. Wannan ƙauyen yanzu sunan shi Al-Ishash, yana yankin Khaibara a cikin ƙasar Saudi Arabia. Al-Ishash. Kala wa kaifal biladu, yace to ya al'amarin garuruwan naku? Kala wallahi inna la musnituna, ce wallahi muna cikin fari, shine musnitun, sinina ka sinina Yusufa, to musnitun. Yace ma fil mali mukhun, dukiya dai ta yoyi, babu bargo a jikinta, ta kare. Fad'ullaha lana, wato yana nufin dukiya anan dabbobinsu, ce dabbobi duk sun rame, ka roƙi Allah Ubangiji ya kawo mana ruwan sama. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askihimul ghayf, ya Allah ka shayar da su ruwa. Fa aqamu ayyaman, suka zauna tsawon kwanaki. Thumma aradul insirafa ila biladihim, sannan suka yi nufin komawa garuruwansu. Faja'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muwaddi'ina lah, suka bi suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa amara bilalan an yujizahum, ya umarci Bilal, zalla ya umarci Bilal cewa ayi musu kyauta ta karamci yadda aka saba. Fa ajazahu, aka ba su kyauta. Bi ashari awaqil fidda, kuwa aka ba shi wato azurfa ukiya goma. Wa faddala al-Harith ibn Auf, shi kuma Harith shugaban sai aka fifita shi a tsahuf na tai asharata ukiyatan, aka ba shi 10. Babu laifi a fifita shugaba ko jagora a wajen kyauta ko a wajen walima ne, mun taba karanta za ku tuna. Amma aka ga babban mutum babu laifi kaga an ba shi plate na musamman. To kai da babban mutum ba karka dinga cewa ai ba ya adalci, saboda Allah mu ba ba mu shi gwana an mishi wani take away, mu kuma an ban mu muna ta kokowa da ina irin robobin nan na masu sai da abincin kantiti din nan, wanda yanzu kai wasa sai ta fashe. Allah ya kyauta. Waraja'u ila biladihim, sai suka koma garuruwan su. Fa wajadul bilada littira, suka tara ana ta zuba ruwan sama mamako. Fa sa'alu mata mutirtum, suka ce yaushe aka yi wannan ruwan? Fa idza huwa, da aka gaya musu suka ga, zalika al-yawm alladhi da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ranar da annabi ya addu'a nan, a ranar Allah ya sauka musu da ruwa saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtasabat ba'da zalika biladuhu, daga nan kuma garin ya zama gari mai albarka ƙasa ta noma saboda albarka addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya sake cewa faslun fi qudumi wafdi khawlana, wannan gaba kuma tana bayani akan tarihin zuwan wafdi khawlana. Yace wa qadima alaihi fi shahri sha'bana sanata ashri, a watan sha'bana na shekara ta 10 sai ga wafdu khawlana sun zo. Wa hum ashara, su 10 ne. Fa qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, nahnu ala man wara'ana min qaumina, muna wakiltan waɗanda suke bayan mu na daga jama'a. Wa nahnu mu'minuna billahi azza wa jalla, mun da mu riga mun musulunta. Wa musaddiquna bi rasulihi, mun iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa qad darabna ilayka abatal ibli, mun hau abin hawa ne mun zo wajenka. Wa rakibna huzun al-ardi wa suhulaha, mun shiga cikin abin nan wato lungunan ƙasa da falalanta. Wal minnatu lillahi wa li rasulihi alayna, mun san Allah da manzansa suna da baiwa akan mu. Wa qadimna za'irina laka, mun zo gare ka dan mu ziyarce ka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce, amma ma zakartum min masirikum ilayya fa inna lakum bi kulli khatwatin khataha ba'iru ahadikum hasar, ce wannan ziyarar kuka kawo mun, ina sanar shi ku, ina muku albashi cewa duka kafar da raƙumi ya taka a cikin raƙuman ku to akwai lada. Wa amma qaulukum za'irina laka, cewa mun ziyarce ka fa inna man zarani bil madinati kana fi jiwari yawmal qiyama. Duk wanda ya ziyarce ni a Madina, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ranar alkiyama yana makwabce na. Qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, hadha safarul ladzi la tawa alaihi. Suka ce sai suka ce kai ya manzon Allah, wannan tafiya fa babu asara a cikin ta, na tawa babu asara. Summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai annabi ya ce ma fa'ala amma Anas. Ina labarin gunkin nan, gunki ne ake ce mishi ammu Anas, ina labarin shi shine gunkin kabilarsu. Gashi nan yace wa huwa sanamu khawlana, shine gunkin su allazi kanu ya abuduna, wanda da suke bauta mishi. Qalu suka ce abshir, suka ce albushirin ka ya manzon Allah. Badalana Allahu bihi ma ji'ita bi, Allah ya canza mana wannan gunkin da addinin da ka kawo din. Wa kad baqiyat minna baqaya, suka ce amma fa akwai sauran wasu ƴan ragowa waɗanda suka yi taurin kai har yanzu suna nan suna bautawa amma Anas. Suwaye? Yace min shekhin kabirin wa ajuzin kabirati, akwai dattawa tsofaffi maza da mata wanda dama su basu cika barin addinin su da wuri ba. Kowane addini ne yazo ko wani sabon yayi za ga tsofaffi ba sa barin nada, dama is only natural, ko ba haka ba? Yace mutamassikuna bihi, suna nan sun yi rike shi gam, sun riko da wannan, sai ku rabu da su ku kame yara. Walau qadimna alaihi lahadamnahu insha Allah, suka ce in mun koma za mu je za mu ruguza shi ma gaba daya. Faqad kunna minhu fi gururin wa fitna, suka ce ai mun shiga cikin rudani da fitina game da al'amarin gunkin. Faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma a'azama ma ra'aytum min fitnati, min fitnati, me kece jarabawa mafi girma da kuka samu game da al'amarin gunkin nan, abinda yanzu kuke jin cewa kai da fa mun yi kwafsi a shi. Qalu laqad ra'aytuna istananna isnatna asnatna, ko laqad ra'aytuna asnatna, na iya tuna lokacin da muka shiga cikin fari hatta akallar rimma, har muna cin kashi. Ar-rimma shine al-ibamul baliya, kashi wanda dabba ta riga ta mutu ta riɗe ya zama saura kashin, irin fari din nan shine rimma. Man yuhil izama wa hiya rami, to wannan kashin shi za a ɗauka kuma a je a dandaka a ci saboda yunwa. Fajama'ana ma qadarna alayhi, muka tara duk dukiyar da muke da ita. Wa buta'ana bihi mi'ata thawri, muka siyo bijimi guda 100, bari ka ji maguzanci da ba. Wa naharnaha, muka yanka bijimin nan guda 100 li ammi Anas, shi aka yanka mawa ya sha jini ya yi hakuri ya bada ruwa. Ga yunwa fa suna ji ba. Qurbanan fi ghabawatin fi gadatin wahida, safiya guda aka ba aka yanka shan nan guda 100 aka bi mai jinin. Wata rakna ha ta rudu hasiba'u, aka ban naman a wajen sai dai abin nan wato sun shirwa da angulu da zaki da kura, dabbobi masu cin nama su zo su ci su ci iyacinsu, goma su zo su ƙara ci har ya ƙare. Wani hannu ahwaju ilaiha min asiba'i, gashi mun fi su bukata. Wannan maguzinci kenan da ba Allah karba mu da wauta irin ta maguzi. Faja'a nal ghaisu min sa'ati, ce kuma sai akai ta ruwa akai ta ruwa. Wala qadra aina al ushba yuwarin rijal, ce ba da jimawa ba muka ga yabanya tana oye mutum, mutum ya tsaya ba za a ganshi ba, kamar a ce ya ta riga ta wuce tsawon mutum. Wa yaqulu qa'iluna, sai ka ji muna cewa an'ama alaina ammu Anas, ce wannan gunki ya mana ni'ima. Wa zakaru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma kanu yaqsimuna li sanamihim hadha min al'amihim wa hurusihim, suka ba annabi labarin irin abin da suke warewa na dabbobinsu da kayan nomansu, cewa wannan rabon shi gunkin ne. Wa annahum kanu yaj'aluna min dhalika juz'an lahu, suna sanya wani bangare gare shi. Wa juz'an lillahi bi za'abi, wani bangaren kuma su ce wai na Allah ne. Qalu suka ce kunna nazra'u zar'a, mukan noma abin noma. Fa naj'alu lahu wasatahu, sai mu ce mafi kyan to na gunkin ne. Fa nusannihi lahu, sai mu ware abu mafi kyau na kayan noma mu ce na shi. Wa nusanni zar'an akhara, hujratan lillahi, wanda kuma yake mara kyau, sai mu ce to na Allah ne wannan. Amma kana lillahi fala yasil ila llahi, amma kana shirakai fala fa yasil ila shirakai. Shine yace to sai mu ware, fa idza malatir rihu fal ladhi samaynahu lillahi ja'alnahu li ammi anas. Idan iska ta juya, abinda muka ce na Allah ne sai mu dawo mu ce ma na gunkin ne. Wai idza malatir rihu, in kuma iska ta juya, fal ladhi ja'alnahu li ammi anas lam naj'alhu lillahi, shine wannan. Fa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i, ma kana shuraka'in fala yasilu ila Allah. Yace a fadakar lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annallaha anzala alayya fi dhalika, sai annabi ya ce sai Allah ya saka mun da fadin sa, wa ja'alu lillahi ma zara min al-harth wal an'am nasiba. Ajuga qalu wa kunna natahakkamu ilayhi fayatakallam, suka ce fa muna zuwa mu kai mishi kara idan an samu rikici kuma sai a ji yana magana. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ce tilka shayatinu tukallimukum, shaytanin da kuke bautawa a cikin gunkin sune suke magana dan su kara batar da ku. Alam tara anna auhayna shayatina alal kafirin ta'uzuhum azza, shine wannan. Wasa'aluhu an fara'idid din, suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da farillan addinin musulunci. Fa akhbarahu, ya ba su labari. Wa amarahum bil wafa'i bil ahd, ya umarce su da cika alkawari. Wa ada'il amana, da maida amanomi da an ba su. Wa husnul jawari liman jawar, kuma cewa su dinga kyakkyawan makwabtaka da duk wanda suka makwabce shi. Wa Allah yazlimu ahadan, nabi ce kuma banda mugunta banda cutarwa. Qala yace fa innad dhulma dhulumatun yawmal qiyam, dan shi mugunta duhai ne ranar alkiyama. Allah ka tsare. Summa da'uhu, summa wadda'uhu ba'da ayyan, sannan suke ban kwana da shi bayan kwanaki. Wa ajazahum, ya ba su tukuici. Faraja'u ila qaumihim, sai kuma garin su. Falam yahullu uqdatan hatta hadamu amma'at, basu ainihin wato warware wani kullun kayansu ba, basu ware kayansu daga jakunkuna ba, sai da suka rugurguza wannan gunki. Faslun fi qudumi wafdi muharib, sai kuma wafdi muharib ibn Khafsa daga Mudar, su ma sun zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wafdi muharibin ama hajjatil wada'i, shekarar aikin hajjin bankwana shekara ta goma kenan. Wa hum kanu aglaba al-arab, suna daga cikin larabawa mafiya kunci, mafiya kaushin magana. Wa afadhahum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma suka manzo Allah wato galati suka fada magana mafi dadi. Fi tilkal mawasim ayyama ardihi nafsihi ala al-qaba'ir yad'uhum ila Allah, lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga zuwa kauye gari gari yana gabatar da addinin sa, yana da'awa, yana kira mutane zuwa ga addinin sa. Sun ga manzo Allah sai kuma ganganu marasa dadi. Fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum asharata nabina amman wara'ahum min qawmihi, sai aka aika mutum goma suna wakiltar sauran al'umma. Fa aslamu, suka musulunta. Wa kana bilalun ya'tihim bi ghada'in wa asha'i, bilal shi yake kawo musu abincin safiya da na maraice. Ila an jalasu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman min adh-dhuhri min adh-dhuhri ila al-'asr, har suka samu damar suka zo suka yi meeting da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana tsakanin azhar da al-'asr. Fa arafa rijalan minhum, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane wasu daga cikin wanda suka mai wancan rashin azzikin. Fa amaddahu an-nazara, da ya kalli sai warajulan minhum, sai annabi ya gane shi sai ya kura mai ido. Falamma ra'ahu al-muharibi yudimu an-nazara ilayhi, da ya ga annabi na ta kallon shi sai ya ce ka annaka ya rasulullah tuhimuni, shi ya manzon Allah kamar kana wato abin nan ka sa min wani tunani daban. Qala laqad ra'aytuka, yace ina ganin kamar na san fuskar kai. Fa qala al-muharibi, sai ya ce iwa ai wallahi, gaskiya ne. Laqad ra'aytani wa kallamtani wa kallamtuka bi aqbahi al-kalam, ka gaba da ni a garin kaman tayi musulunci, ni kuma ne maka da zance mafi muni. Wa radattuka bi aqbahi ar-raddi bi ukaz, na maka na ture ka turewa mummuna a daidai ka so ukaza. Wa anta taqufu ala an-nas, kana yawo wajen mutane kana kiran su zuwa ga musulunci. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce na'am, yanzu na tuno. ثم قال المحارب يا رسول الله ما كان في اصحابي اشد عليك يوم اذن ولا ابعد عن الاسلام مني يشي gaskiya ne a wancan lokacin babu wanda ya kai ni tsanantawa da kuma nisantar shiga musulunci a cikin mutane na fa ahmadullah allazi abqani hatta saddaqtu bika ina gode wa Allah da ya bar ni a duniya da rayuwata har na kai lokacin da na gazgata ka na tuba wala qad mata ulaika an-nafaru allazina kanu ma'i ala dini sauran duk sun mutu basu musulunta ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna hadhihi al-quluba bi yadillahi azza wajal da masu zukata suna hannun Allah ne madaukakin sarki a cikin hadisin yuqallibuha kaifa yasha fa qala al-muharib ya rasulullah istaghfir li min muraja'ati iyyaka ka roƙa mana Allah ya gafarta mini ka yafe mini abinda nayi na tattaunawa da nayi da kai mara dadi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innal islam yajubbu ma kana qablahu min al-kufr ai shi musulunci da zaran ka musulunta to ya share duk abin da ya gabace shi na kafirci summan sarafu ila ahlihim sannan suka koma garuruwan su gun iyalansu wannan dai muna ci gaba da jin labarin zuwan al'ummomi daban-daban domin shiga musulunci sai ya ce faslun fi qudumi wafdi suda fi sanati 8 sai kuma labarin zuwan kabilan wafdi suda wadanda suka zo a shekara ta 8 bayan hijira kamar ya dan kuma da mu baya ko waqadima alaihi sallallahu alaihi wasallama wafdi suda dangin suda wanda asalin su daga madhij kabilan su kenan sun zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadhalika annahu lamman sarafa min al-ji'rana ba'asa bu'usan wa hayya ba sada nabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga umra ta ji'rana ya aika da ƴan sako ya shirye wasu ista'mala alaihi qais ibn sa'd ibn ubada ya komandan kenan na wannan runduna wa aqadala hulu wa liwa'an abyada ya bashi tuta fara wada fa ilaihi rayatin sauda ya kuma bashi wata baka wa askara binahiyati kana ya ainihin sansani a wani wuri da ake da wani kana wato kamar idan ruwa ko wani kududdufi wannan wuri sananne ne tsakanin Madina da Uhud fi 400 min almuslimina da sojojin musulmai guda 400 yace wa amarahu an yaqa'a nahiyatan min alyaman kana fiha suda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bi garin ya tafi wannan gari na kasar Yaman inda wannan mutane suke faqadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun minhum wa alama bil jaysh wa alama bil jaysh suna jira za su tafi sai ga wani cikin su ya zo daga can garin ya gane sojojin inda suka nufa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah jitu ka wafidan alaman wara'i fardudil jaysh yace ya manzo Allah na zo ne a matsayin wakili daga al'ummata wannan sojojin babu bukatar ka tura su ka ce su dawo wa ana laka bi qaumi na lamunce maka zan dauki dawainiyar in ga cewa sun shiga musulunci farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qais ibn sa'd min sadri qana sai annabi ya ce to ku dawo gida wa kharaja sudai ila qaumihi wa kharaja sudai ila qaumihi faqadima ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 15 rajulan min sai kuma ya ba su labarin cewa da an aiko runduna ta yaƙi amma na duka mana alfarma ku zo mu je mu musulunta sai suka zo su 15 fa qala sa'd ibn ubada ya rasulullah da'ahum yanzilu alayya shi ya manzo Allah ka bar su waɗannan ni ne mai sasaukin su fa nazalu alayhi suka sauka a wurin sa fa hayyahu wa akramahum wa kasahu ya mutunta su suka gaisa ya ba su wurin mai kyau ya ba su sutura sun maraha bihi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan suka fito gumu zalla sallallahu alaihi wasallam da maraice bayan rana ta binnan kinan ta gilma fa bayyahu ala alislam suka musu mubaya kan musulunci fa qalu nahnu laka ala man wara'ana min qaumin zamu muna wakiltan wanda suke bayan mu faraja'u ila qaumin suka koma wa fashafihimul islam musulunci ya da cikin su fawafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum 100 rajulin fi hajjatil wada sai annabi ya gamu da mutum 100 cikin su a aikin hajjin bankwana bayan shekara 2 kenan yace zakara hadal waqidi an ba'd banil mustaliq waqidi ya ambaci wannan kissar ya danganta ta daga wasu cikin banil mustaliq wa zakara min hadis ziyad ibn al harith as-sudai ya kuma ambata daga hadisin ziyad ibn harith as-sudai annahu allazi qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa shine yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu urdidil jaysha wa ana laka biqawmi faradahu wanda yayi wannan magana qala yace وقدم وفد قومي عليه سي muka taho da tawagar al'ummata fa qala li ya akha suda'in innaka lamuta'un fi qaumik yace ana jin maganar ka a cikin su qala qultu bala ya rasulullah bala ya rasulullah bala ya rasulullah minallahi azza wa jalla wa min rasulihi wa kana okay bal ne a shigo bal ya rasulullah min Allah azza wa jalla wa min rasuli yace a a ya manzo Allah ana jin magana Allah ne da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ziyadun hadha ma rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi qala wata rasa tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi fa atasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai sara laila annabi yana tafiya cikin dare wa atashaina ma'a muka tafi tare da shi wa kuntu rajulan qawiyan ni mutum ne kakkarfa qala faja'al ashabu yatafarraquna anhu sai mutane suka tarar rabuwa suna barin shi wala zimtu a garzahu ni kuma na ci gaba da bin bayan sa falamma kana min as-sahari da asubahi tayi kala addin ya abasu ya akhasu dai ka kira mana sallah fa azantu ala rahilati yace na kira sallah ina kan abun hawa na thumma sirna hatta zahabna sannan muka shiga tafiya har muka kai fana zalali hajatihi ya saukai biya bukatarsa thumma raja'a ya dawo fa kala ya akhasu dai hal ma akama'u kana da ruwa qultu ma in shay'un fi idawati nace ina da wani ruwa a cikin wato mutata qala hati annabi ce ka kawo fajitu bihi na bashi fa qala subba annabi ce zuba mun fasabtu ma fi idawati fil qa'd fil qa'd na zuba daga cikin wannan yar buta zuwa cikin wata tasa faja'al ashabahu yatalahaquna suka yi taris kan musauran mutane summa wada kafahu alal ina'i ya daura hannun shi akan wannan daru fara'aitu baina kulli usba'aini min asabihi aynan tafuru sai naga ruwa na tabbugowa daga cikin wato yatsan sa summa qala ya akha suda laula anni astahi min rabbi azza wa jalla lasaqaina wastafaina bada ina jin kunya Allah ubangiji mu wannan ruwan da ba Allah kadai zame da shi ba sai mun sha har mun yi kyauta da shi summa tawadda'a wa qala adhin fi ashabi yace ka kira mutane na man kanat lahu hajatun bil wudu'i falyarid duwanda yake da bukata alula ya zo ga ruwa qala fa waradu an akhiri wannan ruwa a cikin yar butan nan suka zo suke Allah ga baki ɗayan su summa jaa bilal yuqim sannan bilal ya zai tada iqama fa qala sai annabi ya ce inna akhasu da'in azzana wannan bawan Allah shi ya kira sallah wa man azzana fa huwa yuqim mai kiran sallah shike da iqama fa aqamtu sai na tada iqama thumma taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bina sannan annabi ya shiga gaba ya mana sallah wa kuntu sa'altuhu qablu an yu'ammirani ala qawli kuma da na roke shi cewa ya bani muqamin shugabanci a cikin kabilar mu wa yaktuba li bidhalika kitaban kuma ya rubuta min sako akan haka fa fa'ala sai ya aikata hakan falamma faraga yayin da ya gama min salatihi daga sallar sai ya gama sallar sa qama rajulun yashtaki min amili sai wani mutum ya mike yana kawo kukan wani ma'aikacin da Annabi ya tura masa sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah innahu akhadhana bi dhuhulin kanat bainana wa bainahu fil jahiliya yace mutumin da ka tura yana nan yana mana mugunta saboda wata gaba da ke tsakaninmu da shi a jahiliya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fil imarati li rajulin muslimin thumma qama akhar fa qala ya rasulullah a'tini fi sunnah sadaqa sai Annabi ya ce babu alkhairi ga irin wannan shugabanci musulmi ya shugabanci yana cuta sai wani ya mike cewa manzo Allah a bani daga cikin kudin zakka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha lam yakil qismataha ila malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin hatta jazza'aha thamaniyata ajza'i Allah bai bar raba zakka ga wani mala'ika makusanci ko wani annabi manzo ba ya raba da kanshi thamaniyata cewa inna masadaqatu lil fuqara'i fa in kunta juz'an minha in kana ɗaya daga cikin fuqara wal masakin wal amilina alayha zuwa karshe a ataituka sai in baka wa in kunta ganiyan anha in ko ka wadatu fa inna ma hiya suda'un fil ra's to ciwon kai ne in an baka wada'un fil batni kuma in ka ci wato ka ci ciwo a cikin cikinka fa qultu fi nafsi sai nace a cikin raina hatani khaslatani hina sa'altu al imara wa ana rajulun muslim yace waɗannan abubuwan guda biyu sa'an da na roki shugabanci ina musulmi wasu altuhu min sadaqa kuma na roka cewa a bani zakka wa ana ganiyun anha ina da wadata
قلت يا رسول الله هذان كتاباك فاقبلهما دا ارغا ان باشي وثيقه ta shugabanci idan annabi ya ce ai shugabanci ba abin ne ma bane ga musulmi kuma idan annabi ya ce zakka ba abinci bane ga wanda bai cancanta ba sai mai da afanki ne ta ce ga kayanka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lima annabi ya ce danne fa qultu inni samituka taqulu la khaira fil imarati lil rajul muslim cewa ai shi shugabanci asalin shi bai zuwa musulmi da alkhairi wa ana muslimu kuma ni musulmi ne wasamituka taqulu man sa'ala min sadaqati wa huwa ganiyun anha wanda ya roki zakka alhalin ya wadatu fa inna ma hiya sudawun fi ras wa da'un fi batn ciwon kai ne da ciwon ciki wa ana ganiyun ina da wadata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma innal ladhi qultu kama qultu annabi ya ce abinda na faɗa da yana nan yadda yake babu canji fa qabila huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi wasiqun nan thumma qala li sannan ya ce mani dullani ala rajulin min qaumika astaamilu ka nuna min wani wanda ya cancanta in bashi fadalantuhu ala rajulin minhum sai na nuna wani fasta'amalahu ya bashi shugabancin wa qultu ya rasulullah inna lana bi'ran idha kana shita'u kafana ma'uha wa idha kana sayfu qalla alayha muna da wata rijiya wanda idan lokacin sanyi yayi to ruwanta yana isan mu idan lokacin bazara kuma sai ta kasa fatafarraqna ala al-miyah sai duk mu rabu muna neman ruwa garin ya tashi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce na wunni saba hasayati ba na tsakon kwami guda bakwai fa na waltu nan mika masa fa arrakahu nabi yadi ya jijjiga su a hannunsa summa dafahunna ilayya sannan ya bani su wa qala yace idan tahaita ilaiha idan ka kai gurin rijiyar falqi fiha hasatan hasatan ka wurga daya bayan daya wasmillah kana cewa bismillah 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 qala fa fa'altu sai ne haka fama adrakna laha qa'ran hatta sa'a ita amma fa har yau daga lokacin mu sake ganin wato kasar rijiyar ba wannan hadisi da yake yana da matsala a isnadin sa saboda akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi shi ruwaito shi dan haka kuma mutum ne wanda yake mai rauni da malamai suka yi isqatin sa ya amma akwai abubuwan da suke suna da shawahidu ingantattu idan muka buɗe darasi na gaba malam zai mana magana akan abin da ke cikin shi na fiqh da kuma wasu bayanan da su yi ba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi